have to run my life. I can screw it up by myself. You don't have to backseat drive. I can tell the yellow from red. Pick a side of the deal. Notice mine's the one that's got the steering wheel. I don't have to get a job. I'll make money just being cool. You don't have to lecture me. I never did enroll in your school. Pick a side of the coin. I say why. You say color's not the point.
My way.
Everything I do is wrong. It's a wonder how I ever could go. Before you finally came along to find a tug of war for your rope.
Okay, fine, I admit you were right.
Doesn't mean I give a crap.
You took a side that wasn't there. Fight with someone who doesn't
care. Da 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 da